Gwamnan jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum ya nuna damuwarsa game da hare-haren da ƴan gungiyar Boko Haram ka kaiwa kananan hukumomi a cikin ƴan makonnin nan. Gwamnan ya dai bayyana wannan damuwar ne lokacin da yake karɓar baguncin kwamitin ƴan majalisar dattawa da na wakilai kan harkokin jami'an soja da ƙarshen jagorancin Sanata Muhammad Alim Dume. Ya ce jami'an sojan da ke yaƙi da ƴan gungiyar Boko Haram a wannan shiya na ƙoƙari, sai dai akwai buƙatar ƙara ƙaimi da ganin cewa an kawo ƙarshen hare-haren da ƴan gungiyar Boko Haram ɗin kan kaiwa kan jama'a.
Yesterday, credible information has been that the military were able to defend the attack. But the question is that with the situation remain like this, there is need for us to now look into more permanent solutions.
Yace ko a ce ma mun samu kwaran bayanai da ke nuni da cewa akwai wani hari da ya gungiyar Boko Haram suka kai jiya garin Gubiyo, sai dai jami'an sojan mu sun barar da wannan harin, amma ban tabbar a nan shi ne har tsohon shi za mu ci gaba da kasancewa cikin wannan lamari. Dole ne mu samar da mafita da zai kawo ƙarshen wannan lamari, kuma yanzu ma kuke shaida mun cewa ya ta komanda ya garzaya zuwa Magumeri ta je fuskantar wasu maharan a garin na Magumeri. Dole ne mu samar da mafita game da irin wannan lamari a haka. Yace muna yabawa ayyukansu da cewa kasance hare-hare da dama cikin makonni uku da suka gabata, musamman ma waɗannan ƙananan hukumomi ukun, amma jami'an sojan sun barar da kusan kashi 90 na irin waɗannan hare-hare da haɗin gwiwar civilian jeciyar ɗinmu da kuma maharba. Muna yaba musu ƙwarai da gaske, kuma muna yaba wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari game da inda ya mai da hankali kan al'ummarmu. Amma tambaya mafi muhimmanci a nan shi ne, za mu ci gaba da kasancewa haka ne? Amsar a nan shi ne a'a. Dole ne mu sa ma al'umman mafita, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum.
But the most important thing that we should think of is that can we continue like this? The answer is no.
Sanata Muhammad Alim Dume dai shi ne ɗan majalisar dattawa da ke shugabantar kwamitin jami'an sojan.
Mun zo mu gane wa kanmu ma idonmu mu ji kuma daga wajen wa'anda suke fatattaka har da kuma yan jarida da kuke aiki a nan cewa menene ne gaskiyar maganan, menene za a yi a kawo ƙarshen wannan abu, kuma menene matsalolin. Kuma kamar yadda ka sani cewa wannan abu ne da ya shafi fannin tsaro, saboda haka wayansu maganganu ma ba za mu faɗa a rediyo ba. Amma mun bigin din abun yanzu mun ga inda matsalan yake, kuma za mu kai wa wayanda ya kamata rahoto akan abun da ya kamata a yi. Za mu tabbatar da cewa abun da ake bukata ya shiga cikin kasafin kuɗi don a kawo ƙarshen wannan matsalan da muke fama da shi.
Tunda yadda kamar me ku gano ne ke kawo wannan tannaki wajen kawo ƙarshen wannan matsala kusan shekara 10 kenan ana yaki da mayakan Boko Haram a Najeriya.
Ai kamar yadda na gaya maka ne, yakin Boko Haram ana yaki ne da wanda yake so ya mutu, da wanda kuma gashi nan yana aiki ne ba bisa ga abun da yake da shi. Duk da kasawan abun da yake da shi yana iyaka kokarinsa, kuma ba a fahimci abun ba. Amma yanzu an gane cewa wannan abu ba ya kamata daya a kawo shi ƙarshe, na biyu akwai abubuwan da ya kamata kamar da nace ya shafi tsaro ne wanda dole sai an samo su tukuna kayan mu ce an kawo ƙarshen wannan. Amma ka san matsalan da ake da shi yanzu babba ba wai shine a ce an yi nasara akan Boko Haram ba, wato a ce an ci nasara akan Boko Haram, amma Boko Haram bai kare ba. Maganan yanzu shine ya za a karasar da shi, kuma ina ganin insha Allah za a karasar da shi ba lokaci mai yawa ba.
Wannan matsala na hare-haren yan gungiyar Boko Haram dai a iya cewa na ƙara ƙaruwa, don yadda kusan duk wayewan gari ana kai hare-hare kan ƙananan hukumomi daban-daban, musamman ma a arewacin Borno, duk da cewa jami'an sojan na daƙile irin waɗannan hare-hare. Hamza Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.